de mi guarda. Depuis le siècle. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Mukiri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau 23 ga watan Agusta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To alheri jama'an Amurka, ba su kadai ne suke shan zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan Taliban ba. Suma shugabanni a Turai da mashawartansu akan tsaro suna shan sukan lamini da matsin lamba akan haka. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi. Kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma gudagudan da suka yi sanadiyar ɓacewar mutane a cikin wata ambaliya ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A yau Litinin ƙasar Misira ta rufe babbar iyakarta da zirin Gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan Hamas da ke mulkin yankin, a cewar jami'ai. To alheri jama'an Amurka, ba su kadai ne suke shan zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan Taliban ba. Suma shugabanni a Turai da mashawartansu akan tsaro suna shan sukan lamini da matsin lamba akan haka. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi. Kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma gudagudan da suka yi sanadiyar ɓacewar mutane a cikin wata ambaliya ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A yau Litinin ƙasar Misira ta rufe babbar iyakarta da zirin Gaza yayin da ake fama da tankiya da mayakan Hamas da ke mulkin yankin, a cewar jami'ai.
Kanin labaran kenan. Rundunar 'yan sandan jihar Niger, Nigeria tana gudanar da bincike akan zargin wani ɗan sanda da harbin wata mata a ƙafa sabili da jan ƙafa wajen bin umarnin da ya bata.
An tsaya ana cewa ta je mun bude mota za mu shiga, ya ciro bindiga kawai ya nasa ma yayan mu a kafa, ga liga ita tsaye. Na ce me ya faru haka na bindiga? Wai mu muna bata musu lokaci, an ce mu zo mu wuce mun tsaya muna bata musu lokaci.
Hukumomi a jamhuriyar Niger na shirin dage dokar hawan babura a jihar Talabere da ake fama da ayyukan ta'addanci, sai dai masu kula da lamura na cewa kada dage dokar ta maida hannun agogo baya.
Ya kamata amma a bada wasu sharuɗi, a bada wani lokaci a ce daga ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 5 na yamma, a ce to fiye da wannan lokacin in an ga wani babur yana yawo ba na gaskiya ba ne.
Muna kuma da rahoto kan batun shirin samar da wuraren kiwo a waɗansu jihohin Najeriya, sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Farande. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukiri. Jama'an Amurka dai ba su kadai ne suka shan zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan Taliban ba. Suma shugabanni a Turai da mashawartansu akan tsaro suna shan sukan lamiri da matsin lamba akan rashin gane yadda ake fuskantar dambarwa a cikin hanzari a Afghanistan tun lokacin da shugaba Joe Biden ya yanke shawarar janye sojojin Amurka daga kasar ta tsakiyar Asiya. A Birtaniya, Prime Minister Boris Johnson da manyan ministocinsa suna shan zargi daga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsu da ma jam'iyyar adawa akan gazawarsu wurin shirya kwashe mutanensu kafin Taliban ta ƙara ƙaimi, bayan da Amurka da ƙungiyar NATO suka yi niyyar janye sojojinsu. Yayin da ake yi wa juna waɗannan zargin akan rashin shirya kwashe mutane da kuma yanayin hargitsi a filin saukan jiragen sama na Kabul, wani babban jami'i a jam'iyyar Johnson ta Conservative, Tobias Elwood, kuma tsohon ministan tsaron Birtaniya, ya yi korafi a jiya Asabar akan rashin tsari tsakanin gwamnatocin NATO. Elwood ya ɗora ayar tambaya akan tunanin fara janye sojojin NATO daga Afghanistan kafin aka fara aikin kwasan fararen hula da ke neman barin ƙasar. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi. Kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma gudagudai da suka yi sanadiyar ɓacewar mutane a cikin wata ambaliyar ruwa ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A ranar Asabar, ambaliyar ta lalata hanyoyi a yankunan karkara da hanyoyin layin waya, lamarin da suka saka mutane a cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwa da abokan arzikinsu sun tsira daga wannan ambaliya. Ma'aikatan ceton gaggawa suna gudanar da binciken kofa-kofa, inji Christy Brown, jami'ar shirya aikin kiwon lafiya da kuma sa ido akan kariya a gungun makarantun ƙaramar hukumar Humphreys. mutane da dama sun bace ne a unguwannin da ruwan ya yi yawa a cikin hanzari, in ji babban dan sandan karamar hukumar ta Humphreys, Chris Davis. An rubuta sunayen mutane akan wani allo a cibiyar aikin ceto da kuma shafin Facebook na ofishin karamar hukumar. Gwamnan Tennessee Bill Lee ya zagaya inda lamarin ya faru, kana ya tsaya a babbar hanyar Waverly inda ruwa ya rusa gidaje kuma mutane suna diban kayansu a cikin ruwan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin Misira ta rufe kan babbar iyakar ta da zirin Gaza, yayin da ake fama da tankiya da mayakan Hamas da ke mulkin yankin, a cewar jami'ai. Wannan ne dai karin farko da aka rufe iyakar ta Rafa a ranar aiki tun farkon wannan shekara. Hukumomin Misira sun ci gaba da bude iyakar a lokacin yakin kwanaki 11 tsakanin Isra'ila da Hamas a cikin watan Mayu. A cewar jami'an kasar ta Misira, rufe kan iyakar na da nasaba da kokarin da Misira din ke yi na shiga tsakani domin aiwatar da daddaden shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sai dai nan da nan ba iya gano dadewar da rufe kan iyakar zai yi ba, in ji jami'ai. Daya daga cikin jami'an ya ce wannan matakin matsin lamba ne ga Hamas saboda rashin jituwarta da alkahira da kuma yadda kungiyar mayakan take hana samun nasara a tattaunawar da Misira ke jagoranta da Isra'ila a kaikaice da kuma kokarin sasanta bangaren Falasdinawa. Jami'an sun nemi a saka sunayensu saboda ba a ba su izinin magana da manema labarai ba.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger, Nigeria, inda aka fara bincike kan zargin wani jami'in ɗan sanda da harbin wata mace a ƙafa bayan wata jayayya da ta shiga tsakaninsu da wasu mata uku. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger, Nigeria ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani jami'inta guda da ya harbi wata mata mai suna Hadiza Yunusa a garin Kwantagora. Rahotanni dai sun nuna cewa ɗan sandan sun je gidan wannan mata ne akan wata takaddama ta rabon gado tare da alkalin da ke shari'ar rabon gadon domin sanya hannu akan wata takarda, kamar yadda ita wannan mata mai suna Hadizan wadda a yanzu haka take karɓar magani a asibitin ƙwararru na IBB da ke garin Mina ta yi ƙarin bayani.
Alkali sun zo ana magana, an kawo takarda, an ce in yi signing, sai na ce a sai na karanta takarda in ga me aka rubuta kafin in ce zan yi signing. Na gama kenan na karanta shikenan, sai ya ce wato ayi arrestin ɗinmu a wuce ba, sai na ce to mu je. Na ce zan buɗe mota zan wuce, kawai ban ma dai san me ya faru ba, ni dai kawai na ga na daga kafa na ban iya dagawa. To yayi kuma a tantin ya ƙara halbi na kafa guda, shine wata ta jashi.
To malama sallama Mata Yunusa yar uwa ce ga wannan matar, ga ƙarin hasken da ta yi a kan lamarin.
Mun zo gurin mota, za mu shiga mota a wuce B division, sai muka ce to tunda dukanmu an kwashe mu bari a kira mamanmu, saboda tunda duk an kwashe yaranta hankalinta ba zai kwanta ba. Ta hito za ta shiga mota, sai ya ce wai banda ita, sai muka ce a'a, ko an wuce hankalinta ba zai kwanta ba, sai ta ce ita ma sai ta ji. Shikenan an tsaya ana cewa ta je mun bude mota za mu shiga, ya ciro bindiga kawai ya nasa ma yayanmu a kafa, galiga ita tsaye. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ce me fara haka na bindiga? Wai mu muna bata musu lokaci, an ce mu zo mu wuce mun tsaya, muna bata musu lokaci.
Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai kokarin jin ta bakin ma'aikatar shari'a ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma tuni rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta dauki mataki akan shi wannan dan sanda da ya harbi wannan mata, kuma suna gudanar da bincike akai. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan na jihar Niger Monday Bala Kurias ya yi ƙarin bayani.
Ya yi bani report har yana cikin ɗan sandan ana bincike, amma duk abin da aka gani na yanar laifi ko ya dai za a ɗauki mataki bashin wurin ma da ya fi mata.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Ga Baba Yakubu Makeri ya sake shigowa da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki a labaran duniya.
Mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris ta yi magana akan abin da ta kira tsinkaya ta bai ɗaya da kuma buɗaɗɗen yankin Indo-Pacific, yayin da take ran gadi a Singapore a farkon takaitaccen ziyararta a kudu maso gabashin Asiya. Da take zantawa da manema labarai tare da Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong, Harris ta jaddada aniyar Amurka game da yankin da kuma yin aiki tare da kawayenta wurin bin dokoki da oda na ƙasa da ƙasa. da samun walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa ciki har da tekun Chad ta Kudu. Babban dalilin kasancewa na Adan shine Amurka ita ce shugabar duniya, kuma muna daukan wannan nauyi da muhimmanci, inji Harris. Tattaunawar ta yau Litinin ta maida hankali akan matsalolin sauyin yanayi, inji Harris, tare da bukatar yin aiki tare domin kawo karshen annobar coronavirus da kuma hana faruwar irin haka nan gaba. A ƙarshe, shugaban ƙasar Taiwan ya karɓi allurar rigakafi na farko da ƙasarsa ta tsibiri ta yi a cikin gida da ta kawo cece-kuce. Yau Litinin ne aka yi wa shugaba Tsai Ing-wen alluran farko a bainar jama'a domin fara aikin ba da rigakafin. Ko da yake sashen kiwon lafiya da kimiyya na tsibirin ya bayyana damuwa akan rigakafin da kamfanin haɗa magunguna na ƙasar ya yi, wanda bai samu amincewar hukumar kula da rigakafi ba domin amfanin gaggawa. A maimakon amfani da sakamakon binciken da aka kwashe lokaci mai yawa ana yi akan rigakafin da kuma gwaje-gwaje, hukumar ta gwammace kwatanta ƙarfin garkuwar jiki na rigakafin Medigen da kuma ƙarfin garkuwar jiki da rigakafin AstraZeneca ke da shi. Gwamnatoci da dama ne da suka amince da yin amfani da rigakafin AstraZeneca, wanda aka gudanar da gwaje-gwaje masu yawa a kansa da aka saba yi kafin amincewa da rigakafi.
To, a gaida Baba Yakub Makeri da karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka bayyana shirin ɗage dokar hana amfani da babura a jihar Talabere, wacce aka kafa a shekara ta 2017 da nufin murƙushe matsalar tsaro da ake fama da ita, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
A yayin da yake jawabi wa al'ummar ƙauyen Tem na jihar Talabere a ƙarshen mako, inda aka yi zaman makokin wasu mutane 17 da 'yan bindiga suka kashe a masallaci ne, ministan tsaron ƙasar Niger Alkasum Indatu ya sanar cewa gwamnatin Niger ta ƙuduri aniyar ɗage dokar hana amfani da babura a wannan yanki. A watan gobe ne matakin ke fara aiki a matsayin wani gwaji na tsawon watanni 2, inji shi.
Insha Allah muke da alƙawari mutum wannan watan wannan dokar ɗage ta zari, za mu ɗage ta kuma ɗage wata guda zan wata don mu ga abin za ta badawa. Ba muna so cikin wannan an ɗage ta din mai motan shi ya zo wurin mai gari ya rubuta motan nashi, ya rubuta sunan shi, ya yi mashi takarda.
Wani ɗarajin kare haƙƙin jama'a a yankin Talabere, Muhammadu Ali, na cewa soke wannan doka tamkar an cire wa talakawa ƙaya ne a kafa.
Lokacin da aka ɗauki wannan dokar ce aka yi a bar motuna, a bar hawan motuna don a samu jami'an tsaro su yi aiki su yadda ya kamata, jiragen sama za su zuwa su da shi shawaki cikin yanki-yanki, inda suka ga moto buge shi za su yi. Sai zamanto ba haka ba ne, mu aka hana mun hawan moto, su kuma ƴan ta'adda sai suna cin binsu ba babba ka bisu motuna suka zakwa da aka hana mun, mu ƴan kasa hawa su zaka su abin da suka ga dama, ba jakai gare mu yanzu, ba dawaki, ba raƙuma. Amma ai aka bada motuna nan ka gani vrema, in ma wani abin hauri ka gani ana ƴan zakwa a sirce a zo a gaya ma jami'an tsaron su zaka su ka ɗauki fannin tattalin arziki da zuwa noma da kiwo duka wurin isin wannan motuna ya kawo cikas babba a cikin karkarin nan. Allai an ka ɗage wannan dokar, vrema tana kawowa wani haske fuskan bunƙasa arziki da na tsaro.
Haka suma masu nazari akan sha'anin tsaro ke ganin fa'idar matakin sassauta dokar amfani da babura a jihar Talabere. To amma kuma akwai buƙatar saka tsari a wannan al'amari, inji Mustapha Abdullahi, mai bin diddigin sha'anin tsaro a yankin Sahel.
Ya kamata amma a bada wasu sharuɗoɗi, a bada wani lokaci a ce daga ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 5 na yamma, a ce to fiye da wannan lokaci in an ga wani babur yana yawo ba na gaskiya bane. Kuma inda san samu ne a ce kowane babur din ma an bashi lambobi, lamba kaza an san nauri kaza ne. Watakila wannan yana iya sa ƴan ja'an na Talabere su yi ɗan walwala, kuma su kama gwamnati wanda za a ciyo kan 'yan kasa domin su dora bashi labari.
A shekarar 2017 ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta hana amfani da babura a wasu gundumomin jihar Tilaberi kafin daga bisani matakin ya mamaye illahirin yankin a matsayin wani bangare na dokar ta bacin da aka kafa kusan lokaci guda da jihar Difa da wani bangare na jihar Tawa da zummar dakile aika-aikar 'yan ta'adda. To amma lura da yadda abin ya haddasa tsayawar al'amura yasa mazauna yankin Tilaberi kiran mahukunta su tausaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan mu rufe taska da hotunan namu a Najeriya, inda amincewa da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi na samar da wuraren kiwo 368 a jihohi 25 na kasa yake ci gaba da daukar hankali. Ga wakilinmu Madina Dauda da karin bayani.
Wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka ya biyo bayan shawarwari ne da wani kwamiti na musamman ya bashi, wanda ya nuni da cewa samun wuraren kiwo zai taimaka gaya wajen rage rikicin manoma da makiyaya da aka gagara samo bakin zaren tun da dadewa. Shugaban kungiyar manoma ta kasa, Architect Kabir Ibrahim, ya tsokaci akan batun
kasar nan. Ya kamata mu san cewa da kudu da arewa duka daya ne, kuma abin da zai kawo zaman lafiya idan aka ce a yi shi, to a jaraba, in an ga bai yi bane sanan za a yi magana. Amma don ka ce kawai don ba yi abin da kake so ba, ba za a samu zaman lafiya ba, ni ina ganin ba a kyauta ba. So rashin fahimta ne da rashin ba da dama a yi abu shike kawo wannan tsammanin za a samu rashin zaman lafiya.
Shi kuwa mamba a majalisar gudanarwa ta hukumar tantance ingantaccen iri na ƙasa, Ibrahim Musa, ya ce wannan abu ne da ake da shi a ƙasa tuntuni, kuma in an yi shi yanzu yana da kyau.
Akwai gurare da yawa tun 1948 zamanin su Sardauna aka cicciro waɗannan dazuzzuka. Wannan yunkuri da gwamnatin General Muhammadu Buhari ta bujiro da shi yunkuri ne mai kyau. Idan aka fidda wuraren kiwon nan, za a tattara Filani a guri ɗaya, za a ilimantar da su, sannan za a sama musu mashayan ruwan dabbobinsu, sannan dabbobinsu za su samu ciyawa mai kyau. Saboda yanzu nan nake magana da ke, akwai manya-manyan ɗakunan bincike da nazarin halittar tsirrai na makarantun koyon gona kamar Zaria, akwai Nafri, suna da wannan tsarin. Sannan kuma ina ga kamar Kano da Jigawa a lokacin muna da guraren irin da ake bayan dabbobi, inda ake samuwa ingantattun dabbobi da kasashen waje, ana bayin su, wanda Bature ke kira artificial insemination. So abu ne mai kyau.
Shi ma mataimakin shugaban kungiyar manoma auduga ta kasa, Dr. Munzali Dayyabu Taura, ya ce lalle ya kamata manoma da makiyaya su rungumi wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta fara yi.
Wannan tsari da mai girma shugaban kasa ya bujiro da shi, tabbas idan aka samu yanayi kyakkyawa, aka kirkiri shi ruga din wanda a turance ake kiransa grazing reserve areas, zai taimaka wa mutane, kuma su kankansu makiyaya kenan za su samu matsuguni, su samu damar ƴaƴansu, su samu dukkanin tagomashi.
Amma wasu jihohin kudu maso gabas da kudu maso kudu da kudu maso yamma har da wasu a arewa sun fito fili, sun ce su ba za su amince da samun wuraren kiwo a jihohinsu ba, duk da cewa kwamitin ya ce sai an yi tuntuɓa tare da wayar da kan jama'a kafin a kai ga tabbatar da shi a jihohin. Kwamitin ya yi aiki ne a ƙarƙashin shugaban ma'aikata na fadar Asorok Ibrahim Gambari da gwamnonin Kebbi Ebonyi da ministan albarkatun noma da ministan albarkatun ruwa da ministan muhalli. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ku duka, wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam to shi mara.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. kamar yadda muke a nan gundumar Columbia. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ci gaba da duba ire-iren fa’idoji da suke kunshe cikin wani tsarin daidaito da aka samar a karatun jami’o’i da na kwalejojin fasaha a Najeriya, wanda aka dade ana kuka a kan tsarin, duk da cewar da dama suna ganin cewar wannan shirin ya ɗauki lokaci kamun a yanzu aka aiwatar da shi.
Za ka samu masu digiri a Nigerian University yanzu ba su iya Turanci ba, Hausan ma to tun daga umba Bahaushe ba ba su iya ba, amma da suke so going through the process shikenan. Yanzu digiri ma kam sayan shi ake online, ma za ka samu wani open, ma za ka samu ance wani open university, da mu rubutu sai ka yi shi sai hannunka ya abu, amma yanzu makaranta kawai ana ce canji da abu, to me bambanci? Bambanci zama iyawanka. Kowane irin digiri kake da shi inda baka iya ba ya kamata a cire ka, kuma ko baka yi karatu ba inda kana da kwarewa to ya kamata a barka wurin, to performance ne. Shi yasa an kinje namu American System of University karatu, baki taba ji mutum ya je kawo Ingila ko abin ya je siyo ya dawo daga nan bai iya Turanci ba bai iya komai ba, don komai sai an yi shi bisa ka'ida. To alhamdulillah yau majalisar dattawa sun yi dattako, don ni am affected. Abun da ya cuce ni lokacin ni dan kauye na zo ba counseling, ba wanda zai ba shawara, iyayen nan ma su ba ba karatu suka yi ba. Kuma a Najeriya mu na yau, musamman a arewa har da kudu din ma, talaka sun fi masu hali yawa. To deliberately ake yi wannan discrimination, don yanzu zaka je office 10 ka nemi dan talaka ba za ka samu ba, amma da kuma zaka je office 18 zaka samu dan talaka ne, don su ne mu ne masu kwazo. Mai halikan ai bai damu ba, don already ya tashi a gidan kwano, mu a gidan jin kaman maka aka muka tashi kamin muka gani an fara buga kwano, mu da kafa muke tafiya kamin da kuma mun zo kamin nan daga baya muka zo muna samu takalmin tayar mota, kin gane? Kamin nan daga baya mun zo muna gani abin da muke kira shi takabrodi, don in ka sa slippers din yana da laushi sai a ce ka magana takabrodi din. Kuma a lokacin ma university suna da ka'idan ɗaliban da za su ɗauka bisa ana adalci ne, bisa a ce local government, local government. To wannan abu gyaran da aka yi mai kyau ne, kuma ban da gyaran nan a ko'ina ya kamata ya zamanto kwarewan mutum shi ne girman mutum. Da a yi aspirant civis ko wani shekara biyu ana yin jarabawa nan ba a magun-magun a ciki.
Me za ka ce ma waɗanda ke cewa mutumin duk da ya yi makarantar kimiyya da fasaha shi ya zaɓa ya je makarantar kimiyya da fasaha, alal misali a ce yanzu ana neman masu takaddu darussa kamar 5 or 6 sai ni na samu darasi guda 4 kawai, bai isa jami'a su ɗauke ni ba, amma makarantar kimiyya da fasaha sai suka bani gurbi. To an ce ni ce na zaɓa in je makarantar kimiyya da fasaha, saboda haka bai kamata a daidaita babbar diploma ɗina da kuma wanda ya je digiri saboda ya samu darasin da ake buƙata duka ba.
Da farko ma yanke darasa a kan cewa kana da darasi 5 ko darasi 6 duk wannan ɗin mazalunci ne. Abin da ya kamata in za ka shiga jami'a ka je kai jarabawa, ka shiga jami'a shine jam. In ka samu credit kaza za ka yi course kaza, za ka je university kaza. Ko kana da credit guda 3 ko kana da credit 2 ko kana da credit nawa ne ma ko baka da credit, idan an yi wancan jarabawan kaci sai ka shiga jami'a ba. Amma magana a kawo maganan credit din kaza, ni na ce miki ina da credit, ina da AA guda 7 tun ka miki certificate 7 subject 8 ne. To amma idan za ka shiga ana da jam, a lokacin mu ne aka introduce jam 1978. To in an yi jam, in ka ci point din cut off point sai ka shiga university. Joint admission and matriculation na exams. To don me kuma za a ce kai don kana da credit 3 ko 4 ko 5? Kuma bari in gaya miki da cewa kana da credit a mathematics ko kuma English zai qualify naka ka shiga. Bai taba ba da ni tsohon malami ne, na koyar shekara 20 baya guarantee. Akwai kanina da bai da ilimi da farko a primary school. Hani na gani kamar ba zai. Yanzu bari in gaya miki yana da PhD a mathematics and computer science. Ke je University of Maiduguri. Kuma ba wai abin nan ba, a ci yake a unsuka ya zai PhD nashi. To a primary school fa baya samun number 1 to 10 ma. da aka zo yana tashi yana improving daga baya performance nashi yayi kyau. To wannan standard da suke setting akan way secondary school degree da mai wannan ba daidai bane. Iya wanka gore wanka.
Masu sauraro baki daya iyakacin abinda muke tafa da shi kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen hada shirin, har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huni lafiya.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Baffa Haruna Bajoga, kace ganawar sirri da aka yi tsakanin tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida da Obasanjo da kuma saraki da wasu jigajigan PDP bai zo mana da bamaki ba, duba da yadda muke kara tunkarar zaben shekara ta 2023. Sai ra'ayin Abubakar Lawal Gidan Dan Maye Jaggaba, kace to gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari, mun ji furucin da kai akan yankin da ke fama da tashin hankali a jihar ka ta Katsina, da kace mutane su tashi tsaye su kare kansu daga hararen yan ta'adda tun da gwamnati ta kasa. To ya kamata ku taimaka wa jama'a da makamai da kayan aiki, saboda su ma yan ta'adda daga wasu ne suke samun makaman da suke zalunta jama'a. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina, kace gwamnatoci da hukumomin tsaro ya kamata ku ƙara azama wajen samar da ingancin tsaro, duba ga yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Dr. Dunari da kuma Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Kuka ce muna fata wannan sabuwar dokar kason albarkatun man fetur ta ƙasa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa wa hannu ta amfani talakawan kowane yanki ta kuma kawo ƙarshen kallon hadarin kaji da wani yanki ke yi wa wani. To sakonni da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. Mu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Baba ya sake shigowa da tashin muhimman kanin labarai.
Alhiri a takaice, jama'a Amurka dai ba su kadai ne suke shin zargi akan kuskure lissafi game da sauran ayyukan Taliban ba. Su ma shugabanni a Turai da mashawartansu akan tsaro suna shan sukan lamiri da matsi akan rashin gane yadda ake fuskantar dambarwa cikin hanzari a Afghanistan tun lokacin da shugaba Joe Biden ya yanke shawarar janye sojojin Amurka daga kasar ta tsakiyar Asiya. A Burtaniya, Prime Minister Boris Johnson da manyan ministocinsa suna shan zargi daga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsu da ma jam'iyyar adawa akan gazawarsu wurin shirya kwashe mutanensu kafin Taliban ta ƙara ƙaimi, bayan da Amurka da ƙungiyar NATO suka yi niyyar janye sojojinsu. Ambaliya ta kashe akalla mutane 22 a jiya Lahadi, kana ma'aikatan ceto suna nan suna neman mutane a cikin gidaje da suka rushe da kuma ƙuraguzai da suka yi sanadiyar ɓacewar mutane a cikin wata ambaliyar ruwa ta tarihi a tsakiyar jihar Tennessee. A ranar Asabar, ambaliyar ta lalata hanyoyi a yankunan karkara da hanyoyin layin waya, lamarin da suka saka mutane a cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwa da abokan arzikinsu sun tsira daga wannan ambaliya.
To masu saurare, kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Twitter da Facebook da ma YouTube domin samun karin bayanai da kuma yin tsokaci. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta hada shiri, alheri ki muku fata alheri sai kuma can zuwa anjima idan Allah Ubangiji ya nuna mana.